Mai shari'a Binta Yako ta wata kotun tarayya dake Abuja ta baiwa Nnamdi Kanu shugaban masu fafutukar neman an kafa kasar Biafra Bele amma ta ce ya kawo mutane uku da za su tsaya masa cikin mutane ukun kuwa ta ce ya hada da Yahudi daya saka Yahudin ya kawo ayar tambaya saboda haka na zanta da Honorable Chinedu Ofo na majalisar dokokin jihar Imo akan bilin sai ya ce
I believe the bail conditions or the bail itself was a culmination of a united effort by southeastern governors. They've mounted pressure on the president, they've mounted pressure on the judiciary and other interest groups as it concerns Nnamdi Kanu that he should at least be granted bail. And it's a relief that this has happened because his continued detention raised tension
okay.
in the southeast, and that has also led to some violent confrontation between his supporters and the security agencies.
Bada bilin sakamakon motsin lamba da gwamnonin jihohin kudu maso gabashin kasar suka yi wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha. Matasan Ego suna goyon bayansa matuƙa domin sun ɗauka shi Nnamdi shi ne jaruminsu wanda yake fafutuka dominsu. Saboda haka domin a samu sakat ya sa gwamnonin da wasu ma masu fara'aji suka nemi a bashi beli. Bayan wannan bayanin da ya yi na tambaye shi Honorable Chinedu dalili ko kuma ma'anar cewa ya kawo Yahudi ɗaya cikin mutane uku da za su tsaya masa. Sai kuma ya ce
Nnamdi Kanu ab initio had always indicated that his religious persuasion is Judaism. Put down on paper. This is because the Igbos believe that the Jews of Africa, Igbos trace their ancestry from Israel, then all the way to Nigeria. They believe they have the same tradition, same religion. They've always seen themselves as the Igbos as the Jews of Africa. So, Nnamdi Kanu has always said he's not a Christian, he's not a Muslim, he does not believe in any religion in Nigeria, that he's a Jew. And so, it makes sense for the judge to say, since you're a Jew, since you've always said you're a Jew, it's a good thing for you to produce someone who is of the same religious persuasion like you, yes, to sign up on your bail bond. So, that is why that condition was made.
Tun farko, Kanu ya ce shi ba Kirista bane, shi kuma ba Musulmi bane, shi addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna, mutanen Igbo sun ɗauka cewa su daga Isra'ila suke, wato su ne Yahudawan Afrika. Idan kuma Kanu ya ce shi addinin Yahudanci yake bi, ya kamata ya kawo wani Yahude ya tsaya masa. Dalili da ya sa kenan mai shari'ar ta yanke shawarar cewa ya kawo Yahude ɗaya cikin masu tsaya masa.